kadan in ta shaka in je gurin masoyinka wannan dashi wannan dashi nake harka almusdafan muqtari madina nake buri ni ma madina nake buri
layman onzabi
mun taho gai sheka ya uban albarka
Islamic Studio.